kamo mita 104.9 Sawaba FM Hadeja masu sauraro barkanmu da warhaka. To a cikin shirin za ku da cewa an sake komawa gidan jiya a Burtaniya bayan Prime Minister Boris Johnson ya sanar da kakaba sabuwar dokan kullun ga magari. A karo na uku kasashen Sudan da Masar na shirin sake komawa teburin sulhu kan shirin gina madatsar ruwan Habasha. Muna tafa da filin nishadi.
Lalle dole akwai wani goyayyen al'amari kan dakatar da dora sabon shirin jiya Litinin tare da fitar da daina haskar shirin a ƙurarren lokaci.
To sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. A Najeriya shirin gwamnatin kasar na bunƙasa fannin noma ne ke fuskantar suka bisa rashin ganin tallafin manoman a ƙasa.
Waɗannan ma'aikatan da aka dauki amana aka basu duk a jarida ake gani kuma suna wasa da hankalin 'yan ƙasa kuma suna wasa da kudurorin gwamnatin tarayya.
To akwai kuma hira da wani tsohon dan majalisar tarayya a jihar Niger da ke sake zawarcin kujerar wakilcin a zaben cike gurbi da ke tafe. Amma da farko ga labaran duniya tare da ni Muhammad Bello Dabai. Babban jami'in zaben shugaban kasa na jihar Georgia da ke Amurka, Brad Raffensperger, ya ce ya fuskanci matsin lamba daga fadar White House domin sauya alƙalmin sakamakon zaben shugaban kasa, wanda shugaba Donald Trump ya sha kai a hannun Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Cikin wani sautin kira da jaridar Washington Post ta wallafa, Trump ya yi wa Raffensperger barazanar ɗanɗana kuɗarsa matuƙar ya bijirewa umarninsa. To sai dai Spagan ya yi watsi da buƙatar Trump, inda ya ce adadin ƙuri'un da Biden ya samu a Georgia babu a ringizo a ciki. Masana harkokin shari'a dai sun bayyana lamarin a matsayin ƙoƙarin amfani da iko fiye da kima kuma babban laifi a fuskar doka.
Several moderate Republicans have also joined Democrats in criticizing the plan to vote against the.
Wakili Reuters ta ce da dama cikin 'yan jam'iyyar Republican masu sauƙin ra'ayi ne suka bi sahun Democrat wajen ƙalubalantar shirin ɗaukar matsayin naƙi kan bayo Biden shaidar lashe zaɓe ƙarƙashin jagorancin wasu sanatoci biyu. Firaministan Birtaniya Boris Johnson a jiya Litinin ya sanar da sabon matakin ƙaƙaba dokar kulle ta gama gari domin karya lagon yaɗuwar cutar corona mai sabon nau'i. An dai so magano sabon nau'in cutar ne a ƙasar wadda ya zuwa yanzu da ni taɓin lasauran ƙasashe irin su Denmark da Afirka ta Kudu. Tana ci gaba da barazana ga fannin lafiyar Birtaniya a gabar da shirin yi wa al'ummar ƙasar allurar rigakafi bai yi nisa ba.
It's clear that we need to do more together to bring this new variant.
Boris Johnson ya ce buƙatar ƙara azama wajen yin aiki tare a fili take domin sanya sabon nau'in cutar ƙarƙashin kulawa, yayin da shirinmu na yin allurar rigakafi ke ci gaba da wanzuwa. A baya dai ƙasar ta fuskanci ƙalubalen sanya shamaki tsakaninta da sauran ƙasashen Turai. Ana gab da cimma yarjejeniyar kasuwanci da EU gabanin ficewarta. To kuna shan labarin duniyar ne a cikin shirin madubin duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Kudu ta soma nazarin kai ziyarar diplomasiya Iran kwana guda bayan dakarun juyin juya halin ƙasar sun karɓa wani jirgin dakon manta a tekun Gulf bisa zargin karya dokokin muhalli na ruwa. Jirgin na ɗauke ne da tan ɗin mai 7,200 wanda ya taso daga tashar jiragen ruwan Al-Jubail na Saudiya. Lamarin dai na zuwa ne a gabar da alaƙa tsakanin ƙasashen biyu ke daɗarin caɓewa.
Tehran is demanding Seoul release Iranian funds frozen in South Korea.
Wakili Reuters ke cewa Tehran na buƙatar Koriya ta Kudu ne da sakin kuɗaɗenta da aka daskara a bankunan ƙasar sakamakon takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba mata. Ƙasashen Sudan da Masar sun amince da komawa teburin tattaunawa cikin watan nan dangane da takaddamar da ke tsakaninsu kan shirin ginin madatsar ruwan da Habasha ke yi. Karo na uku kenan a zaman tattaunawar ba tare da samun jituwa kan lamarin ba, wanda ya samo asali daga shirin ginin madatsar ruwan Habasha da za ta kasance mafi girma da ta soma gininta tun cikin shekarar 2011, abinda Sudan da Masar ke ganin zai shafi walwala da tattalin arzikinsu. Madatsar ruwan mai faɗin mita 145 Habasha na kallanta a matsayin sabuwar hanyar haɓaka tattalin arzikinta wadda ta zuba maƙudan kuɗaɗe wajen gininta, ko da yake kamaluwar aikin zai shafi yanayin shigar ruwan tekun Nilu cikin ƙasashen da ke turjiya. Ma'aikatar albarkatun ruwan Sudan ta ce ɓangarorin uku sun yi wata ganawa ta bidiyo a ranar Lahadi, har ma da wasu jami'an Afirka ta Kudu da ke shiga tsakani kan rikicin da ma wakilcin ƙasashen Turai. To labaran kenan. Bayan da aka sha labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. inda kungiyar kwadago a Nigeria NLC reshen jihar Kebbi talashi takobin shiga yajin aiki da kuma gudanar da zanga-zangar lumana daga misalin karfe 12 na daren yau Talata matakar gwamnatin jihar ta Kebbi ta gaza biyan wasu bukatun su to ko me ya zafi kuma waɗanne bukatu ne domin jin amsar tambayar gazantawar wakilin mu Muhammad Yazid Umar da mataimakin shugaban kungiyar ta NLC kuma shugaban NUT comrade Isa Umar Gwandu
waje aiki hadda zanga-zangar lumana zamu kewaye gari muna tallata bukatun mu da kuma kohon da gwamnati ta yi wajen biyan su abin da ya zahi muna da bukatoci kamar guda 6 waɗanda muka nemi gwamnati jiha ta biya waɗanda yake tare taba hannu can baya ciya za ta aiwatar da su kuma mun jira wata da watanni muka samu kan mu jiran gawan shanu to yanzu shine muka ba gwamnati wa'adi kamar yadda doka ta bukata cewa ta aiwatar da abin da ita da kanta ta rubuta ta amince ta sa hannu ko kuma za mu shiga yajin aiki da zanga-zanga sai Allah masha Allah waɗannan bukatoti sun hada da biyan kuɗin waɗanda suka yi ritaya ko suka rasu kacaukam biyan kuɗin hutu na shekara 3 waɗanda muke bin gwamnati bashi a dakatar da ɗebe kuɗin ruwa da ake cire mu na cikin albashin mu tunda ba a bada ruwan sha sannan kuma a tabbatar da cewa duka kuɗaɗen da aka cire daga cikin albashin malaman primary wajen kusan wata 80 yanzu ba a kai su ga contributory pension na jiha ba wato hukumar tara pension karo-karon pension na malamai ba domin a miƙawa PFS nasu ainihin waɗanda ka ajiye waɗannan kuɗin gwamnati ta hanzarta ba tare da bada lokaci ba ta miƙa waɗannan kuɗin ga wannan hukumar sannan akwai maganan kuɗin wannan ma'aikatan asibiti na wannan mura mashako da ya kamata a biya ma'aikatan asibitoci na jiha da kai ko ina aka yi tsambare aka biya na asibitin Kalgo kawai inda ake kula da wannan masu jinyar da yake kuma ma'aikatan asibiti a ko ina suke suna haduwa da wannan itla'i kamar yadda ka sani akwai ma'aikatan jinya da dama da suka kamu da wannan ciwo ta hanyar ta'amali da waɗannan mutane amma kuma gwamnatin jiha ba ta iya biyan su wannan allowance ba wanda gwamnatin tarayya ta ce a biya
kuɗin waɗanda suka ritaya a makon da ya gabata gwamnatin jihar Kebbi din ta fitar da sanarwa na cewa ta ware naira biliyan 3 domin biyan waɗannan waɗanda suka ritaya a matakin jiha da kuma kananan hukumomi amma gashi kuma har yanzu kuna cewa sai an biya waɗannan ku
to abin da ya samu dai sai mun gani ƙasa in kuma kai kaga wanda yace an biya shi sai ka hada mu shi kai ku gwada mu shi saboda an saba cewa za a yi ba a yi ba so wannan kuma mu ba mu tsammani ta canza zane don haka shi yasa wannan kungiyar ta kwadago ta sha alwashin wannan yajin aikin ba yarjejeniya muke nemo gwamnati ta rubuta ta bamu ba abinda muka bada zahiri abinda an ka ce za a yi ayi in ba a yi ba ba za mu yarda da alkawali ba shine an magana
comrade Isa Umar Gwandi kenan mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta kasar reshen jihar Kebbi game da yunkurin su na shiga yajin aiki daga daren yau Talata. A daidai lokacin da annobar corona ta laƙume rayukan mutane kusan miliyan 2 a sassan duniya, ƙasashe na ci gaba da yi wa al'ummomin su rigakafin cutar da zummar daƙile illar ta a karo na biyu. A jiya Litinin ne Burtaniya ta fara amfani da rigakafin da jami'ar Oxford da haɗin gwiwar kamfanin AstraZeneca suka samar, inda aka fara tsikara wani dattijo mai shekaru 82. Gazanura Ishaq Jibril da ƙarin bayani.
Allurar rigakafin ta AstraZeneca na da rangwame da kusan ninki 6 fiye da wadda kamfanin Pfizer da kuma BioNTech suka samar sannan kuma za a iya adana ta cikin kowane irin firji. A bangare guda kuwa, gwamnatin Faransa na fuskantar matsin lamba don ganin ta ƙara ƙaimi wajen yi wa jama'a ta allurar rigakafin. Inda rahotanni ke cewa shugaban ƙasar Emmanuel Macron ya fusata kan jan ƙafar da ake samu. A can China kuwa, dubban mutane ne suka yi layi a birnin Beijing domin karɓar allurar rigakafin, kuma ƙasar na fatan yi wa miliyoyin mutanen ta rigakafin kafin bikin sabuwar shekarar ƙasar a cikin watan Fabrairu da ke tafe. Su kuwa hukumomin kasar Amerika sun yi watsi da ikirarin shugaba Donald Trump na cewa an yi karin gishiri a adadin mutane 350 da corona ta kashe a kasar kadai. Yayin da Prime Minister kasar Japan Yoshihide Suga ke nazarin kafa dokar ta baci a Tokyo, cutar corona dai ta kashe mutane a kalla miliyan 1,843,631 a sassan duniya jimilla tun bayan fara billanta a watan Disamban shekarar 2019 a kasar China, yayin da sama da miliyan 85 suka harbu da ita.
Tumara bada zinnura. Yayin da gwamnatin Najeriya ke dada bullo da wasu sabbin tsare-tsaren bunƙasa fannin noma domin rage dogaro da mai, ana ci gaba da gunaguni kan rashin isar kayan tallafi ga waɗanda ake bayarwa domin su, alhakin da galibi ake dora wa masu ruwa da tsakin shirin. Ibrahim Musa shine wakilin shiyar Arewa maso yamma a majalisar tantance iri ta ƙasar, ya ce galibin shirye-shiryen na yawo ne a bangon jaridu kawai. Ga Yunus Maulud.
Daga cikin tsare-tsaren da gwamnatin tarayyar ta fitar, akwai samar da ingantaccen iri da taki ga manoman, tare da bayar da bashi da tallafawa kananan manoman ta babban bankin ƙasa na CBN ke jagoranta. Nura Lawan Daura jami'i ne a ma'aikatar tallafawa manoman ƙasa da ake kira da IFAD a Turanci, ya kuma bayyana irin tallafin da kungiyar ke baiwa manoman wannan ƙasa.
Da gaske abin da wannan kungiya ta wa manoman nan shine hada su kuma da ainihin mutanen da suka sayi wannan kaya, abin da muke kiransu off-takers. Duk yawancin manoman nan da wannan hukuma take aiki da su, an horar da su wajen musamman noma na iri. Akwai mata da yawa da hukumar ta horar da su wajen sarrafa rogo.
Har ila yau ya ce galibin mutanen da hukumar ke amfani da su sun samu horo ne na musamman akan noman iri, kuma akwai mata da dama da hukumar ta horar da su kan sarrafa rogo. Shi ma Ibrahim Musa da ke wakiltar Arewa maso yamma a majalisar tantance iri ta ƙasa, ya ce gwamnatin na kokari wajen tallafawa manoman, sai dai basu gani a ƙasa ba.
To duk waɗannan tallafin da ake ta faɗa, waɗannan ma'aikatan da aka ɗauki amana aka ba su, duk a jarida ake gani, kuma suna wasa da hankalin 'yan ƙasa, kuma suna wasa da ƙudurorin gwamnatin tarayya na bunƙasa tattalin arzikin ƙasa zuwa ga aikin noma. Da su babban banki da ma'aikatar muhalli da ma'aikatar ruwa da kuma ita ma'aikatar aikin gona ba sa aiki da ƙwararru masana halittar tsirrai idan sun zo ajje jadawalin gwamnatin tarayya.
Nan ma shugaban kungiyar manoman Kabir Ibrahim ya ce abubuwan da ke addabar su sun hada da rashin na'urorin noma da masu bada shawarwari a bangaren noman, rashin wadataccen kuɗi da rashin kasuwa.
Yanzu abubuwan da ke addaban mu rashin na'urorin zamani na noma da masu bada shawarwari a noma, rashin kuɗi da rashin kasuwa. Manoma na bukatar iri mai kyau, suna neman tsaro wanda ya wajabta akan gwamnati dama.
Gwamnatin shugaba Buhari dai ta bada tabbacin cewa bude iyakokin wannan ƙasa da aka yi ba zai mai da hannun agogo baya ba a nasarar da manoman suka cimma na wadatar abinci a cikin gida. Idan dai ba a manta ba, gwamnatin ta bude iyakoki hudu ne na wannan ƙasa, biyu a kudu tare da biyu a arewa, ciki akwai muhimmiyar kan iyakar Megatari da ke jihar Jigawa da Ilela cikin jihar Sokoto. Yunus Maulud, Sawaba FM daga Arewa maso yamma, madubin duniya.
To dukkanin waɗannan na zuwa muku ne a cikin shirin madubin duniya. Daga nan 104.9 Sawaba FM Hadeja. Sunana Muhammad Bello Dabai da ke jan akalar shirin na yau. A farkon shirin kun ji cewa an sake komawa gidan jiya a Burtaniya bayan Prime Minister kasar Boris Johnson ya sanar da kakaba sabuwar dokar kullan gama gari. To gaba kaɗan akwai filin nishadi, amma kafin sannan, yayin da ake tunkarar zaben cike gurbi na kujerar dan majalisar tarayya a kananan hukumomin magamadar Jau da ke jihar Niger, yan takarkaru na ci gaba da kai goro da mari wurin ganin sun kai ga nasara, inda suke bayyana manufofinsu domin neman sahalewar ƙuri'un al'ummar yankin. Honorable Shehu Sulu, wanda tsohon dan majalisar yankin ne, na daga cikin yan takarkarin da za a fafata da su a zaben a ƙarƙashin jam'iyyar Abga mai alamar zakara. Azantawarsa da wakilinmu Zakar Adamu Kantagora ya bayyana dalilansa na sake neman kujerar da kuma kudurorin da yake burin cimma da zarar ya samu nasara.
Duk wanda ya ce yana so a zaɓe shi a kujera, kudurin shi bai iya taimaka ma yankin su ba. Daga cewa ya kawo abubuwa na more rayuwa, ya taimaka ma al'umma, ya taimaka ma matasa.
To wani abu a baya ka rike wannan kujera, ko akwai wasu abubuwa da aka yi na cigaban al'umma ne da ya ƙara jan ra'ayinka ka sake takarar wannan kujera a karo na biyu?
Ai, kamar yadda muka su kudurin mu bai iya ga cewa ka kawo wani cigaba a yankin ka ba. Kuma hakika lokacin da Allah ya ba mu dama, ya ba mu iko, muka shekara huɗu a majalisa a magamadar Jau, kanka ina ganin dan wannan area kila ka samu labari akwai abubuwa da dama da Allah ya ba mu iko muka yi na farko shine kamar yace muka tallafa wa matasa wanda yake mun samu musu ayyukan yi da dama ko a garin Kamana Kwanto Gora za ka ga wasu mutane da dama daga Rijau magaba za ka ga suna aiki a wannan wuri da kake na civil defense Allah ya ba mu iko mun samu mun tura yara karatu har kasan waje kamar India ko Ukraine wanda yake India na sun ba za ka ga mutum 9 zuwa 10 ba kaga wannan abu ne na da yake muke alfahari da shi a bangaren kuma mun rayuwa wanda yake suma waɗanda ba su yi karatun ba kaga mun taimaka musu wasu da jari wasu da motoci wasu da sauransu dai domin ne su yi dogaro da kansu sannan idan ka zo wurin aikace-aikace na cigaban gari kuma game da jau Allah ya ba mu iko mu yi ayyuka da dama abinda ya shafi magudanar ruwa falbutoci gyara hanya da dai sauransu
to yanzu hon rabu idan Allah ya saki baka dama ka dawo a karo na biyu wasu abubuwa ne kake son ka kawo kila sabbi wanda yake a baya lokaci bai ba da dama aiwatar da su ba
ai duk wani abubuwa bai yi ka cigaba daga inda ka tsaya ba su abita da muka fara Allah bai san mun gama ba kaman idan gada na ilana to muna son insha Allah Allah zai ba mu dama barkar wannan ayyuka akwai ayyuka na small irrigation system da ake yi a jama'a re an fara ba a gama ba muna son muka dawo muga cewa mun ci gaba da wannan ayyuka da ne ya gama wannan mun san mutane za su samu aikin yi da rani kuma mutane da za su yi aiki wurin suna da yawa sai kaga in ka duba yanke mu babu inda ake noma rani amma na tabbatar maka idan Allah ba mu iko mu gama wannan aiki abin wanda muke yi a jama'a re to mutane za su samu ayyuka dama a wannan yanki
a zaben da ya gabata ka zo na uku ne a zaben duk da lokacin APC na cikin zaben a wannan karon za a sake zabe ne tsakaninka da jam'iyyar PDP da wata jam'iyya kuma na daban a wani karfin guya ke gare ka wanda hakan ya sa sake hitowa ta karon da kake ganin za a kaiwa ga nasara
a to an ka duba wancan ai lokacin da naje majalisa a gargashin jam'iyyar APC ne kuma yanzu wani abu ne yasa naje nayi takara amga kin dan gagane lokaci kuma alhamdulillahi kaga ka san jihar gwamnati aiki ne to wannan kuma kaga irin gurgun da na samu to a yanzu jam'iyyar APC da man sun ce ni nasu ne ina tabbatar maka duk dan jam'iyyar APC kina dai ba APC ciki to zai jafi jam'iyyar abgane domin me ita PDP ita ne babban abokin adawa su kafin kuma ita ne suka su kara aka karbi wannan kujera wanda yake na tabbatar da zai wuya wanda yake ku ara aka karbe kujera kuma ku dawo ku ci ku zabe shi
to ban rabu da kai wannan magana sai akwai wasu raɗaɗin da ake yadawa da ke nuna cewa zaka iya dawowa cikin jam'iyyar kuma bayan ka kai ga nasara a karkashin jam'iyyar Abga me ga cikin wannan bayani
ni ba mu yi wannan magana da kowa ba kowa ne ya konfadi shi ra'ayi ne ni dai na Allah za dan na farko dai ina roƙon Allah ya bani wannan kujera idan kuma Allah ya bani to makoma na tun na ba Allah ya mene za inda ya ga ya fi zama alheri gare ni to ina roƙon Allah ya tafi da shi
Honorable Shehu Sulo kenan guda cikin yan takarkarin kujerar majalisar tarayya a zaben cike gurbi na jihar Niger. To daga arewa maso gabashi a Najeriya, gwamnatin jihar Barna ce ta aza tubalin gina jami'a mai zaman kanta tare da alƙawarin ba da goyen baya ga duk wanda zai tallafa wa fannin ilimi. Yayin da a Bauchi, gwamnan jihar Bala Muhammad ya aike da tawaga domin jajantawa iyalan wata yarinya da aka lahanta. Daga arewa maso gabashin Najeriya ga Nazir Bashir Tsamiya.
Professor Babagana Umar Zulu. Ladies and gentlemen, I think we should all rise to formally welcome him into the arena.
Gwamnan jihar Barno Farfesa Babagana Umar Zulu ya aza tubalin gina Jami'ar Al-Ansar, wacce ke matsayin jami'a ta farko mai zaman kanta a fadin jihar. Gwamnan ya bayar da filin mai girman hekta 100 a hanyar Gubbiyo zuwa garin Maiduguri don kafa cibiyar. Gwamnan ya kuma sake jaddada kudirin gwamnatinsa na bunƙasa harkar ilimi a fadin jihar, inda ya yi alƙawarin bayar da tallafi ga duk wanda ke son saka hannun jari wajen samar da ingantaccen ilimi a fadin jihar ta Barno. Zulum ya ce a shirye suke su tallafa wa mutane ko wata ƙungiya da ke buƙatar haɗa hannu da gwamnatin jihar wajen samar da ingantaccen ilimi ga yaransu a kowane mataki. Gwamnan ya kuma umarci ma'aikatar ilimin kimiyya da fasaha ta jihar da ta kulla alaka da yankin Dikwa kan yadda gwamnatin za ta tallafa musamman ma a fannin ilimi. Al'ummar yankunan sun kuma jinjinawa gwamna Zulum bisa jajircewarsa ga gidauniyar wajen kokarin aza tubalin jami'ar ta Al-Ansar tun lokacin da aka fara kafa ta, kuma suna masu fatan samun shugabanni irinsa a nan gaba.
Wannan gida wanda ɗaya daga cikin su ta samu wannan matsala.
To sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad ya bada tallafin naira miliyan 1 ga iyalan wata karamar yarinya 'yar kimanin shekaru 6 wacce wasu bata gari suka cire wa matan takalta a jihar domin fara kula da lafiyarta a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke jihar Kano. Gwamnan ya bada tallafin kuɗin ne ta hannun babban mai taimakawa gwamnatin jihar kan harkokin yada labarai Comrade Mukutar Gidado ga iyalan majinyaciyar wanda ya jagoranci tawagar da suka wakilci gwamnati domin duba lafiyar yarinyar tare da nuna alhinin sa kan wannan ta'asa.
To al'umman wannan gari na jama'a are da kuma wannan gida wannan babban tawaga ce da mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya taso da ita a wannan safiya ko rana domin ta zo wannan gari ta nuna takeicinta da bacin ranta da kuma nuna jaje wa al'umman wannan masarautar jama'a are da iyayen wannan yarinya da kuma al'umman garin jama'a are gabaɗaya.
Bala Muhammad ya kuma yi tilda halin Allah wa daida lamarin inda ya ce gwamnatin sa ba za ta lamunci irin wannan danyen aiki ba kuma za su tabbatar sun nemo waɗanda suka dauki nauyin wannan aika-aikar tare da hukunta su. Zalika gwamnati ta bakin kwamishinan kananan hukumomi da masarautun jihar Bauchi Honorable Abdulrazak Nuhu Zaki ya bada tabbacin cewa majalisar jihar ta kaddamar da doka domin hukunta duk wanda ya ci zarafin mata da kananan yara.
Abinda nake so mun bada tabbaci a su ƴan uwa ko iyayen waɗannan yara majalisar jihar Bauchi ta yi doka akan cin zarafin yara da kuma mata da sauran mutane kuma mai girma gwamna Allah cikin ikonsa da yardansa ya tabbatar da wannan doka ta zama doka a jihar Bauchi. Ina ba ku tabbaci cewa insha Allah za mu duk abin da za a yi a karkashin doka a sama wannan yarinya mutuncinta da darajarta. Mu ƴan majalisa muna nan muna bibiye da wannan abu saboda haka muna ƙara ba ku hakuri da abin da Allah ya zo ya jarabe mu da mu da ku.
Ragowar wasu daga cikin tawagar sun hadar da kwamishinan lafiya na jihar Bauchi Dr. Aliyu Maidoro, kwamishiniyar harkokin mata Hajiya Hajara Gidado da dai sauransu. Nazir Bashir Tsamiya, Sawaba FM daga Arewa maso gabas Nigeria, madubin duniya.
To yanzu kuma sai fagen nishadi tare da kana agaji badirin yamma.
Maraba da zuwa fagen nishadi ta cikin shirin madubin duniya tare da ni kana agaji badirin yamma. Tun a makon jiya aka kammala haska karshen zango na uku na shirin labari na dake haskawa a tashar Arewa 24 wadda aka dinga tsumayen ci gaba da haska zango na gaba na shirin da ya mamaye zukatan masu kallo. An saba haska shirin duk ranar Litinin, to sai dai ana zargin cewa an samu matsala a tsakanin mahukunta tashar Arewa 24 din da mallakin shirin labari na mai dogon zango. Har ake ganin ta iya yiwuwa ma a sauya tashar haska shirin zuwa wata tashar a maimakon tashar Arewa 24 da aka saba haskawa. Lalle dole akwai wani boyayyen al'amari kan dakatar da dora sabon shirin jiya Litinin tare da fitar da daina haska shirin a ƙurarren lokaci. Hujjoji suna da tarin yawa, mashiryar shirin da sauran masu ruwa da tsaki ciki har da mai rubutun kayayyen labari Ibrahim Burniwa ba su bayyana za a tafi hutu daga haska shirin ba sai jiya Litinin, kuma ya rage saura minti bai fi 20 a fara haska shirin ba suka sanar da cewa ba za a ci gaba da haska shirin ba a jiya. Har ila yau sanarwa da Aminu Saira ya fitar ta bayyana cewa ba za a ci gaba da haskawar ba kuma babu tabbacin lokacin da suka bayyana na lokacin ci gaba da haska shirin, sai dai sun ce idan lokaci yayi za su bayyana tashar da za a ci gaba da haska shirin da kuma lokacin fara haska shi. Ana zargin an samu dan rashin jituwa tsakanin tashar Arewa 24 da masu ruwa da tsaki kan shirin labari na mai dogon zango wadda hakan yasa dole aka dakatar da haska sabo. Aka dauko tsohon tun daga farko aka saka saboda cece kucin mutane. Har ila yau wasu masu nazari sun zargi cewa kamar masu tashar Arewa 24 sun fi amfana da tagomashin shirin a maimakon masu daukar shirin. Hakan ya saka za a koma kallon shirin a YouTube kawai a maimakon a talabijin.
To a gaida kana agaji, kuma a farkon shirin kun da cewa a karo na uku kasashen Sudan da Masar na shirin sake komawa teburin sulhu dangane da ginin madatsar ruwan Habasha. Sannan a Najeriya shirin gwamnatin kasar na bunƙasa fannin noma na fuskantar suka bisa rashin ganin tallafin manoman a ƙasa. Anan zamu ja labulan shirin a madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyin su da ma waɗanda suka tallafa shirin ya zo gare ku. Kabiru Zubairu Birnin Kudu shine shugaban sashen al'amuran yau da kullum. Sunana Muhammad Bello Dabai da na tsara na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.